wani garin da a ce kurba manja na zalla
wani garin
bai kai gabas da nisa ba
wani garin
bai canja ja a suna ba
wani garin
bai kai arewa hali ba
wani garin da a ce kurba manja na
zalla madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban yayin da mutane a fadin duniya ke ci gaba da amfani da kafafen sada zumunta da ma na tura sakonni iri-iri batun tura labaran ƙarya a fannonin rayuwa da dama na ci gaba da samun gurin zama da sala'akari da yaduwar labaran ƙarya musamman waɗanda aka kirkira domin sauya ra'ayin wasu daga cikin jama'a misali akan siyasa ko ma alaƙar ƙasa da ƙasa ne yasa tarayyar Turai gayyata wasu ƴan jarida daga ƙasashen Afirka zuwa birnin Brussels dake ƙasar Belgium domin samun horo na ganin an sha kan wannan matsala dake yaduwa kamar wutar daji a sassan duniya
akwai buƙatar mutane su fahimci abin da ake kira ilimin samun sahihin labarai wanda shine zai taimaka wajen rage yadda mutane za su dinga amincewa da duk wani labari da suka samu
to a gaba kadan za a ji ƙarin bayani a game da wani sabon nau'in labaran ƙarya da ake zargin wasu ke daukar nauyin sa daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa
Allah da ake samu shine mutane da sun ga labari a kafar sada zumunta kawai sukan aminta da shi ba tare da yin tunanin cewa wannan labarin na gaskiya bane ko ba na gaskiya bane
to sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba madalla to ƴan jarida kimanin 11 daga kasashen Afirka da suka hada da Najeriya Afirka ta kudu da Kenya da kuma Cape Verde suka hadu da takwarorin su na Turai a wani taron horaswa a birnin na Brussels. Na yi tattaki zuwa headquarter tarayyar Turin inda na tattauna da wasu daga cikinsu.
Sunana Alhassan Bala, ni ne editor kuma wanda ya samar da kafar tantance labarai bin diddigi da bincike mai suna Alƙalanci. Wannan kafa tana aiki ne wajen tantance labarai wato fact checking da kuma abin da ake yi na ilimin samun sahihan labarai wanda ake kira media literacy a Turanci. Batun labaran ƙarya ba a Najeriya ko Afirka kaɗai ba amma a duniya wanda ya kasance abu ne wanda ya shafi dukkan duniya kuma ana ta fama da yadda za a kawo ko a rage tasirinsa tsakanin ƙasashe.
Alhassan Bala ya kuma ƙara da cewa yadda ake samun ƙaruwar hotunan bidiyo da ma labaran ƙarya a ƙasashen duniya dole ne gwamnatoci da ƙungiyoyi irin su tarayyar Turai su yi aiki tare da masu ruwa da tsaki don rage tasiri ko ma kawo ƙarshen matsalar.
Mun samu horaswa mai kyau dangane da yadda za mu yi ƙoƙarin ganin cewar mun haɓaka aikinmu na tantance labarai da kuma samar da ilimin samun sahihan labarai wa duniya media literacy ga al'umma musamman a inda muke a Afirka sannan kuma su karan kansu kasashen Turai sun tabbatar da cewa shi wannan matsala ta labaran ƙarya babban abu ne wanda ba wai Afirka kaɗai ya shafa ba har da su kansu kuma wasu lokutan wannan labaran ƙaryar yana zuwa ne a sigogi da dama da naje wannan horaswa a nan na gano cewar wato a yanzu baya ga asalin labarai na misinformation wanda ake yi don kawar da kan hankalin mutane wanda yake yaduwa musamman harkar siyasa da harkar lafiya da sauransu ko wanda yake zuwa daga wasu kasashe wato wasu kasashe su dauki nauyi propaganda na labarin ƙarya don hada fada ko kuma don kushe wata kasa wanda a turanci ake kiran shi foreign information manipulation and interference
better better verify and i need you disrespect me i'm verify better better verify and i need you
Mako guda aka kwashe ana wannan taron dake kokarin shawo kan matsalar ta yada labaran ƙarya. Maureen Okoni, yar jarida ce daga Najeriya, ta yi ƙarin bayani kan irin darussan da ta ce ta koya
kafin ka koka wani labari ka kiyama mutum ballanta ma ka kai ka je ka ba da labari. Ya kamata ka bincike kafin ka maida shi labarin na kware ko labarin mara gaskiya ne. Training din da muka yi a Brosso ya bude mana ido a wuraren mutane da suke amfani da labaran da ba gaskiya a ciki su sa mutane su shiga cikin wahala.
My name is Mwangi Maina. I am a multimedia journalist. I've extensively covered Kenya's foreign policy and continental politics.
Mwangi a nashi bangaren ya jima yana kula da labarai na sashen harkokin wajen kasar Kenya.
My experience that I gained from the visit to the European Union institutions and the training on disinformation was
yace darasan da ya koya a wannan taron ya taimaka a sauya mai tunani. Kungiyar ta yi amfani da fasahohi daban-daban a isarwa da yan jarida hanyoyin da za su gane labaran ƙarya da illolin da suke haddasawa a cikin al'umma. Misali a lokutan zaɓe da ake samun wasu 'yan takara na yi wa juna yarfe don ganin sun ja ra'ayin jama'a don su ci zaɓe. Shi ya sa ƙungiyar ta shirya wannan taron domin faɗakar da mu a matsayinmu na 'yan jarida masu watsa labarai. Ga Agri Mutamba kuwa cewa yi haƙiƙa tafiya mabuɗin ilimi. Ya ce taron ya buɗe min ido, ya bani damar koyon sabbin dabaru tare da sanin mutanen da zan tuntuɓa da zarar ina buƙatar wasu bayanai. Ire-iren waɗannan tarukan suna da muhimmanci sosai ganin cewa a nahiyarmu muna ƙarancin kayan aiki da yadda za mu iya tantance labaran ƙwarai daga na boye. Na ƙaru sosai yanzu na san yadda zan iya shawo kan ƙalubalen da muke fuskanta da kuma matakan sanin labaran ƙwarai.
Tarurrukan da muka yi da mambobin majalisar dokokin tarayyar Turai wato European Parliament da suka tabbatar mana cewa suna tare da wato kafafe irin namu na wayar da kan al'umma da wajen samun sahihan labarai da kuma tantance labarai saboda illar da shi wannan labarin ƙarya yake da shi ga al'umma na duniya baki ɗaya ba wai ƙasashenmu na Afirka ba, musamman yadda ake ƙara samun ƙarin labaran ƙarya da wasu ƙasashe suke wato biya ko kuma mu ce suke shigo da shi ƙasashenmu na Afirka, musamman idan muka yi la'akari da abubuwan da suka faru a baya-bayan nan, abubuwan da suka dinga faruwa tsakanin Najeriya da Niger, domin akwai alamun haka.
To labaran ƙarya dai kamar yadda watakila aka sani sun zama babbar matsala a faɗin duniya sakamakon mummunan tasirin da suke yi a tsakanin al'umma. Dalilin da ya sa manyan ƙasashen duniya suka tashi haikan don neman matakan yaƙar su. Madalla, to ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bom na tarayyar Jami'a.